أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddar sa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibn Taymiyyah wanda yake nan jikin wato FMC dake garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu wanda mallafin littafin ya sanya masa suna da kam sami'a sifa min sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sifofi guda 500 daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba amanta ba marubucin wannan littafi shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dawawi a karatun mu da muka tsaya mun tsaya ne akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 18 yau zamu tashi daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo na 19 shine wa kana wajahu yatalala'ul qamari laylatal badr cewa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana walqawa irin walqawar da wata yake yi laylatul badri wato daren 14 ko daren 15 haka fuskar manzon Allah take da haske sai siffarsa ta 20 shine wa kana lahu nurun ya'luhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani haske wanda hasken manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya'luhu yana daukaka manzon Allah din cewa hasken wato yana bayyana haka malan yake so ya fara shi ma siffa ce ta manzon Allah siffarsa ta 21 sallallahu alaihi wasallam wa kana mu'tadilul qama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsakaicin wato tsayi ne in an ce qama wato tsayi shi manzon Allah shi ba dogo bane ba sannan ba gajere ba shi yasa malin sai ya kara mana bayani da cewa laysa bi qasirin shi manzon Allah ba gajere bane ba wala bi tulil qabihin sannan kuma shi ba shi da tsayi wanda yake na muri shi tsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayin sa ne ko kuma wato menene tsayin manzon Allah wato matsakaici ne wato a babin musali siffarsa ta 21 ko ta 22 mana yake cewa kana azimur ras cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wato babban kai cewa kan manzon Allah ba karami bane ba wannan shine siffar manzon Allah ta 20 wato da 1 ta 20 ta 20 ko 22 kai 23 kuma yake cewa wa kana azharul lawli cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa launin sa wato miya haske ne in an ce azhar wato abin da yake wato mi haske daga nan aka samu wato zahara wato fure ko wato fulawa cewa hasken manzon Allah ko kuma launin manzon Allah launi ne yake wanda yake ba mi launi ne yake wanda mi haske ba launi ne wanda yake wato mai duhu ba sallallahu alaihi wasallam sannan siffarsa ta 24 da malam ya kawo mana shine wa kana wasiul hajibaini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwal wato hajibaini wato sune gira in an ce hajib wato ita ce gira to giran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayalwata ne shi yasa ma manzon Allah tsine wa waɗanda suke rage wato giransu musamman daga cikin mata da yake cewa la'anallahu an-namisa wal mutanammisa Allah ya tsine wa matan da ko kuma mutumin da aikinsa shine wato kankara gira ko rage gira kaman wanda yake yi wa mata make up ko mace ne ko namiji za a je a kankare mata girarta a canja mata kamanni wal mutanammisa da wanda aka mata wannan aikin dukkan su tsinannu ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to girar manzon Allah ce mayalwaciya ce cewa yana da wadatacciyar mi gira sallallahu alaihi wasallam wa kana azimul wato lihiya sannan manzon Allah yana da yawan gemu shine azimul lihiya wato gemun sa wato cikakke shi yasa yake cewa uful lihiya wa qassu shariba wa kaliful yahuda wan nasara cewa ku cika gemu ku sesaye wato gashin baki domin ku saba wa wato Yahudu da Nasara, ce haka manzon Allah ya faɗa. Kenan so sai ya gemu da barin gashin baki, alama ce daga cikin alamomin mi Yahudu da Nasara. Amma cika gemu da so sai gashin baki, wai ba a aske shi ba, wani sai ka ga gabaki ɗaya ya tantsale wato gashin bakin, ba a tantsale shi gabaki ɗaya, amma dai ana rage shi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa, saboda kar mutum ya kamanceccen ne ya da Yahudu da Nasara. To a siffar manzon Allah ta 25 malam ya ce mana kana azimul lihiya, yana da yawan wato gemanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Siffa ta 26 da ya kawo yake ce mana kana daliul fami, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mayalwacin baki, cewa bakinsa ba karami bane ba, cewa akwai yalwa. In an ce dali bi ma'ana wasiul fami, wato bakin manzon Allah wato mayalwaci. Sai shifarsa ta 27 mana ya ce wa kana sahalul kaddaini, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sahalul kaddaini, wato shine itidalul kaddaini, wato kuncinan manzon Allah. In an ce al kaddu shine kunci, shi yasa Allah yake faɗa ta bakin Luqmanul Hakim a ɗansa wala tusair kaddaka linnas, cewa kada ka ɗaga kuncin ga mutane. Alama cewa idan mutum ya ɗaga kuncinsa sama, alama ne na mi na girman kai, cewa babu ruwansa da mutane. To don haka manzon Allah ya kasance kuncinsa abin nan ban sunansa madaidaita ne, su ba su yi ƙasa ba, su ba su yi mi ba sama ba, shi ne sahalul wato kaddaini, kuncinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato madaidaita ne. Siffa ta 28 yake cewa kana jamilul uluk, cewa manzon Allah yana da kyakkyawan wuyaye, ko wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kyakkyawa ne. Cewa siffa ta 29 shine kana sawa'ul badani wassada, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da daidan ciki da kuma kirji, cewa da cikin manzon Allah da kirjinsa wato daidai suke, cewa cikinsa bai fimi kirjinsa ba sallallahu alaihi wasallam, shine sawa'ul badani wassadr, cewa yana da daidan wato ciki da kuma wato daidan wato kirji. Sai siffarsa ta 30 shine kana aridu sadr, cewa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da mayalwacin wato kirji, cewa kirjin manzon Allah wato mayalwaci ne. Amma nan yana nufin wato asalin kalmar, ko kuma wato kinaya. Me yake nufi asalin kalmar, cewa manzon Allah yana da mayalwacin kirji wato a halittarsa wacce take wato kalqiyar, cewa kirjinsa mayalwaci ne. Ko kuma ana nufin kinaya ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mai haƙuri ne, shine aridul wato sadari sallallahu alaihi wasallam. Siffa ta 31 yake cewa kana ash'aru zira'aini, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi. In an ce ash'a shine wanda gashi wato ya masa yawa, to a ina gashin su yayi wa manzon Allah wato gargasarsa, shine zira'aini wato a zira'insa, cewa zira'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai mi gashi wato da yawa. Wal munkibaini, da kuma kafadunsa, cewa kafadun manzon Allah masu ma mayalwatan wato gashi ne. Wa a'ala wa a'ali sadar, da kuma wato saman kirji, cewa saman kirjin manzon Allah shi ma akwai gargasa sallallahu alaihi wasallam. Kenan gashi a hannun manzon Allah, gashi a kafadar manzon Allah, sannan kuma gashi a ina a saman kirjinsa wato sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan malam yana faɗa mana siffar manzon Allah ne kalqiyal la kulqiya, wato siffarsa ta halitta ba siffarsa ta mi ba ta ɗabi'a ba. Sai malam ya ci gaba da ce mana siffar manzon Allah ta 32 shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrah an yuntifar rajulu sha'aratul bayda min ra'si, manzon Allah yana kyama mutum ya tsinke wato farar gashi ko farin gashi, min ra'sihi daga kayinsa. Kewan idan mutum kenan yana da furfura a kai, ko yana da furfura a gemu, ko abin da ya kama da haka, manzon Allah ya kyamaci mutum wato ya tsinke wannan wato furfura, sai dai ya bata mi a jikinsa. Allahumma illa idan kuma aski ne ya biyo ta kanta, cewa ba laifi bane ba zai iya mi wato rage wato kayansa amma ba ya tsinke ta ba manzon Allah ya kiyamaci wato wannan tsinke wato furfura din sannan malam yake cewa sifar manzon Allah ta 33 wa kana bayanin fi unfiqatihi cewa akwai fari wato yana nufin farin gashi kenan fi unfiqatihi wato a hana ƙaryarsa shine abin da yake tsakanin haba wato da leban ƙasa shine ake kiransa unfaqat to nan hana ƙarya na manzon Allah gashin da yake ƙasan wato leban sa na ƙasi cewa manzon Allah wato akwai fari wato a ciki wafisa da gaini sannan a muƙamiƙin manzon Allah gashin da yake muƙamiƙin manzon Allah nan shi ma wato akwai fari a cikin sa wafin ra'asi sannan a kayin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam wato akwai fari kenan a takaice dai abinda malam yake so ya faɗa mana gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sirkawa da mi wato da fari cewa fari ya fara wato shiga cikin wato gashin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa walam yakdib shine siffa ta 34 walam yakdib rasul sallallahu alaihi wasallam sha'arahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ko bai wato rina wato gashin sa ba duk da cewa a gashin manzon Allah akwai fari amma bai taba rina wato gashin sa wato ya canja masa mi ba kala ba sallallahu alaihi wasallam yanda yake fari da bakin nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bar gashin sa amma sai dai ya kwadaitar cewa wanda furfura ta dan masa yawa ba laifi bane ba zai iya wato canja wato gashi a lokacin da aka kawo Abu Quhafa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sa yayi fari sosai wato a baban Abubakar Siddiq sai manzon Allah da ya ganshi ya kare masa kallo sai ya ce gayyuru haza shayba wato ku canja wato wannan furfura wacce talibus sawada amma ku nisanci abin da yake wato baki da wannan ne malume suka ce za a iya yin amfani da abin da yake alhina wato lalle sai a yi amfani da abin da yake wato lalle ne wanda yake asfar wato yellow ko ahmar ja ba dan komi ba dan a canja wannan furfurar ko abin da yake ba da haka amma abin da yake baki ne wajen canja kamandin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana dan a wannan hadisin ya ce wacce talibus sawada wato ku nisanci bakin abu ashe kuskure ne mutum ya samu bakin abin tiri wato ya tira wato gashin sa namiji ne ko mace haka malami suka ce don ado ko abin da ya kama da haka ado ba laifi bane ba a shari'a amma mutum ya nisanci abin da shari'a wato ta hana kada ya je wajen baba wato mai aski ya je ya samu kanwar dice din nan yar China a kwaba da hydrogen a zo a mummulka masa a gashin sa a masa wato dai wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana kamar yanda samarin wato suke aiwatarwa wato a yanzu da wasu daga cikin yan mata ko na ce mata wanda za a je su ma a samu ban sunan sa karkashi a zo a wanke kayin a samu kanwar dice da wane ne da lalle a dafa a zo a mulka a gashin ba dan komi ba dan gashin wato ya ƙara baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace ya ti fi akhiruz zaman zai zo a ƙarshen wato zamani inji manzon Allah menene zai zo yace qaumun waɗansu mutane yakdibuna bisawadi suna rina kayinsu wato da bakin abu da su je su samu bakin dai wato sai su dinga wato rina kansu kamar yanda samari suke yi a yanzu da yan mata sai manzon Allah ya ce ka hawasilil hamam kai ka ce bana koto ne wato na kurciya cewa irin wannan abin da abincin kurciya din nan idan kurciya ko tsuntsu ya ci abinci abincin yake taruwa shine wato hausa kai ka ce to bana koto ne na tsuntsu tsabar bakin gashin an je wato arina shi sai manzon Allah ya ce la yarihuna ra'ihatal janna ba za su taba jin kanshin aljanna ba duk wanda yake rina gashin sa da bakin abu manzon Allah ya ce ba zai taba jin wato kanshin aljanna ba ban sunan sa ba laifi bane ba mutun yayi wato gaye inna allaha jamilun yuhibbul jimala haka manzon Allah ya faɗa Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne yana son mai kyau kuma annazafatu minal imani amma idan mutun zai yi gayen yayi kokari ya san mi shari'a ta ce wato yayi kada ya ce ai ado ne shari'a ba ta hana ba shi yasa Abdurrahman al-Aqdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi baya halatta ga mutumin da yake mukallafi waye mukallafi shine wanda aka fara rubuta masa lada da alhaki ya sa mala'iku suna masa aiki to baya halatta a gare shi aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a ciki in bai sani ba sai Abdurrahman al-Aqdari ya baci shawara wayas'ala al-ulama'a ya tambayi malima idan ya tambayi maliman kuma sai ya sake bashi shawara ga waɗanda zai koyi da su sai ya ce wa yaqtadiya bil mutabbi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi da masu bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma bai gane su wane ne masu bin sunnar annabi muhammad din ba sai wato Abdurrahman al-Aqdari sai ya kwatanta masa wato su sai ya ce allazina ya'muruna fi da'atin lahi su ne suke umarni wajen bin Allah madaukakin sarki wa yahzaruna min ittiba'i shaydan sannan kuma suke gargadi wato wajen bin wato shaydan dan haka baya halatta ga mutum wato saurayi ne ko budurwa ya aikata wani aiki wato sai ya san hukuncin Allah wato a cikin wannan aiki amma ba laifi bane ga mutumin da yake mai furfura ya rina wato furfuransa wato da lalle saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fadaitar da wannan amma rina ta da abin da yake bakin abu wannan kan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai siffar manzon Allah ta 35 malan yake ce mana wa kana shaybuhu nahu 20 sha'ara furfurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance wato abin nan kwatankwacin wato furfura guda 20 kenan kan manzon Allah din ma gabaki dai babu furfurami masu yawa gabaki dai furfurar ta su busu ce guda 20 ba hakan ma yake cewa minana shayyabat ni hud wa aka wato ha cewa suratul hud ne da yan uwanta suka sa manzon Allah wato yayi mi furfura saboda Allah madaukakin sarki ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'minana wa man taba wato ma'ak cewa ya manzon Allah ka daidaita kamar yanda aka umarce ka da kuma wanda ya tuba wato tare da kai to irin waɗannan umarni da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ne suka sa wato kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi furfura irin wannan shi yasa da mun masu hikima ko mutane suke cewa wai furfura ma wai akwai ta mi akwai ta tunani ko ta wahala akwai ta jin dadi gata nan dai mabambanta ko abin da ya kama da haka mana yake cewa siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai siffar sa ta 37 shine wa kana wajahu buskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance mustadiran wato zagayayye zaminan zagayayye ne yani in an ce ad-da'ira shine abin da yake a zagaye wato cycle cewa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a zagaye wato take misal shams wal qamar wato kwatankwacin wato rana da mi wata rana ba a zagaye take ba shi ma wata shi ma ba a zagaye yake ba musamman idan ya cika ƙwariyar sa ba to haka shi ma fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato take kamar yanda malin ya kawo mana wato sai malin yake cewa sunfa sa ta 38 wa kana dawilin shiqqil aini cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsayi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawilin wato mai tsayi ne sallallahu alaihi wasallam wannan ala'a ishara ne akan cewa mi wato ba kanana bane ba da Allah wato suna da dan girma shi yasa wato tsagar su wato suka yi mi wato dan tsayi wato kada siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 39 shine rahabur raha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwalwa to tati cewa tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayalwata ne amma nan kinaya ne akan mai kyautar manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mai kyauta ne ba marwaci bane saboda ga ya samu ai mun karanta a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu baya wuce iba wa iyalansa abin da za su ci na shekara sau da yawa ma kuma malam yake ce mana cewa ana iya zuwa ya dauka ya bayar abin da ya dauka din ba zai kai shi mi wato shekara din ba sallallahu alaihi wasallam saboda shi wato ba marwaci bane ba siffar manzon Allah ta 40 shine wa kana yamshi fi sukuni wal waqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne fi sukuni, wato cikin wato nutsuwa, wal waqar, da kuma wato takatsantsan. In yana tafiya wato zaka samu wato nutsuwa, yawa kuma baya tafiya wato dan girman kai ko abin da ya kama da haka, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce wala tamshi fil ardi marha, cewa kada kai tafiya wato a bayan kasa kana tayama din menene tamaka, cewa baka isa ka kai wato dutsi wato tsayi ba, sannan kuma baka isa wato ka ketami ba wato kasa ba, duk tamakar mutum wato bai isa tsayin sa ya kai mi tsayin mi dutsi ba, sannan duk tamakar sa bai isa ya tsaga kasa ba wato a lokacin da yake wato tafiya ba. To manzon Allah yana tafiya cikin wato nutsuwa, ba za ka same shi yana far 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 irin agurgujen nan ba, kuma ba za ka same shi kuma yana tafiya wato cikin tamaka ba sallallahu alaihi wasallam. Sai malam ya ce siffar sa ta 45, kana izal tafata il tafata jami'an. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi waiwaye yana waiwayawa ne gabaki daya, cewa wai ba iya kansa ne wato yake waiwayawa ba, gabaki ɗaya da gangar jikinsa sallallahu alaihi wasallam yake waiwayawa. Yanzu idan yana so ya kalli kudu, alhali fuskarsa tana yamma, sai ya juya da gangar jikinsa gabaki ɗaya ya kalli ina kudu, wai ba iya kansa ne zai kalli kudu. Idan yana so ya kalli arewa, alhali fuskarsa tana yamma, sai ya juya da gangar jikinsa gabaki ɗaya ya kalli mi wato arewa. Shine kana izal tafata, ya kasance idan zai yi walwaye, in tafata jami'an, yana yin waiwaye ne wato gabaki ɗayan su. Siffarsa ta 42 yake cewa kana nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila sama, cewa kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ƙasa, cewa idan yana zaune kansa a sunkuye ko idan yana tafiya kansa a sunkuye, atwalu shine yafi tsayi, min nazarihi ila sama, akan kallansa zuwa ga sama sallallahu alaihi wasallam. Kenan da'iman wa abadan manzon Allah yafi kallon ina ƙasa akan ina mi sama, alama ne kamar yanda muka faɗa a baya cewa ko a wancan littafin da muke karantawa ban sunansa allimu auladakum akhlaqa rasulullah, cewa manzon Allah baya mi irin ganin kuru da muzuɗin nan, cewa ya kifawa mutum ido sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawancin kallansa wato kallon mine ne, ƙasa yake kallanta, ballantana idan wani ya taho ya kare masa kallo ko abin da ya kama da haka. Shi yasa Abdurrahman al-Aqdari yake cewa wala yahillu lahu an yanzura ila al-muslim bi nazarati tuzihi illa an yakuna fasikan fayajibu hijran, baya kamata ga mutumin da yake mukallafi ne ya duba zuwa ga dan uwansa musulmi irin dubar da zata cutar da wannan dan uwan nasa, la'alla ya sashi ya dinga sassarkewa ko abin da ya kama da haka. Illa an yakuna fasikan, sai dai in wancan mutumin ya kasance fasiki. Menene al-fusuq? Shine al-khuruj min da'ati Allah, shine fita daga yi wa Allah madaukakin sarki da'a. In ya zama mai sako ne to irin wannan kuma. To sai Abdurrahman al-Aqdari sai ya bada shawara, sai ya ce fayajibu hijranuhu, ya wajaba ya kaurecewa mutumin da yake fasiki, kar ya kullami mu'amala da shi, saboda ya wayi gari ya zama mai saban min Allah. Ballantana kuma kallon ma yazo irin kallo ne ko na mace ko abin da ya kama da haka, da manzon Allah ya ce wa Ali bin Abi Talib, la tattabi in nazarati bin nazara fa inna laka al-ula wa laysa laka al-thaniya, kada ka bibi kallo da kallo, na farko an kyale amma na biyu kuma mi, cewa ba naka bane ba, wato za a iya kama ka wato da shi a babu musali. Siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 44 malam yake ce mana kana mutawassilul ahzan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutawassilul wato ahzan. Abinda ake nufi da mutawassilul ahzan, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika wato fishi wato a cikin wato al'amuran da abin da ya shafi mi duniya ba a babin musali, cewa ko wani abu ya rasa ko a'a, idan ka ga fushin manzon Allah ko ya himmatu to sai dai in abin da ya shafi ina ne wato lahiransa ne a babu musali, saboda manzon Allah duniya ba ta kasance masa wato a bakin komi ba wato mi a wurinsa. Har ma yake cewa mali wa duniya wa ma ana wa duniya illa karakibin istazalla bi shajaratin summa raha wa zahaba, yake cewa bani ba duniya ba menene ba duniya a tattare da ni yace kwatan kwaci na kwatan kwacin mutumin da yake arraqib ne mahayin wato dabba istazalla bi menene bishazaratin wato ya tsaya ya huta a karkashin wata wato bishiya summa raha wa zahaba sannan ya hawo wato dabbar sai tafi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa laukanatu dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'udin ma shariba minha kafirun shurbata ma'i da duniya ta kai daidai fuffiken sauro a wurin allah madaukakin sarki da kafiri bai sha muƙuryar ruwa wato ɗaya a cikin ta ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ita duniya daman wajen jin daɗi ne na waɗanda suke mi kafirai shi yasa manzon allah ya ce abin nan duniya sujudul mu'mini wa jannatil wato kafir shi yasa allah madaukakin sarki zai ta buɗe musu wato taskokin wato jin daɗin rayuwa saboda su more ta a lahira kuma su zamo mi makamashin wato wuta da wannan ne muke ganin kuskuren mutanen da suke cewa sai ka ji mutum yana cewa ana ta cewa laifinmu ne muke aikata aiki shi yasa ake jarabarmu da abubuwa kaza to ga irin su amerika su china su ingila su da suke waɗannan ai arna ne kai din a matsayinka na musulmi sai allah yake jarabanka ba dan komi ba dan ka koma zuwa ga allah da allah ya ce zarar ka zadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas sai ya ce mi li yuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarju barna da taɓa faru a bayan ƙasa da cikin teku da wane ne da tsadar abinci da rashin zama lafiya allah maɗaukakin sarki duk ya ce ya yi haka ne bi ma kasabat aydin nas saboda abin da hannayen mutane suke aikatawa sai allah ya ce liziqahum ba'dal ladhi amilu domin ya ɗanɗana musu shashin abin da suka wayi gari suna aikatawa la'allahum yarji'una mai yiwuwa ne da su koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya ce ba dan kan mutane su koma al'umma guda ɗaya ba su kafirce ba da ya sanya wa arnan duniya gidansu rufin gidansu ya zamo na azurfa sannan matakalin da za su hau gidan ya zamo shi ma na azurfa walaula an yakuna nasu ummatan wahidan laja'alna liman yakfuru birrahmani li biyutihim suqufan min fidda Allah ya ce ba dan mutane kada su kafirce wa Allah mai rahama ba yanzu ma mutane saboda jin daɗi idan suka ga wancan yana jin daɗi sai ka ga ya kallafa wa ransa shi ma sai ya ji daɗi irin da wancan ya je ya ta neman abu yake haram dan dai ya futa saddami da kansa shi a nasa tunanin alhali kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin ba lalle ne ya samu futunmi wato futun wato rai ɗin ba shi yasa ake ta competition ake ta musara'a da musabaka wato neman wato samun wato abin duniya a wannan zamanin namu a babin misali ba dan kowa ba komai ba kowa yana ganin wato cewa futunsa yana ga wannan abu alhali abinda mutum yake nema zai zama abin tambaya a kansa a gaban Allah ranar tashin alkiyama da manzon Allah ce la yazalu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in diddigan dan adam ba zai bushe ba ranar tashin alkiyama sai an masa tambayoyi guda ku an umrihi fi ma afana cewa rayuwarsa tun daga ranar da aka fara rubuta masa lada da alhaki har mutuwarsa sai an tambaye shi tambaya ta bi manzon Allah ya ce an shababihi fi ma abala samartaka sai ya aka yi diddigar da ita daga shekararsa 15 zuwa shekara 35 sai an tambaye shi tambaya ta uku ya ce an ilmihi ma za a mai nabi za a tambaye shi akan iliminsa ya aiwatar da shi tambaya ta hudu manzon Allah ya ce an malihi za a tambaye shi akan dukiyarsa min aina kasaba ta ina ne ya samu wa min aina anfaqa ta ina ne ya ciyar wannan da dai da kwandala da mutum ya samu sai ya yi wa Allah madaukakin sarki wato bayani shin Allah bai sani bane ba Allah ya riga ya sani amma dan ya kafa masa mi hujja ne a gabansa a ranar tashin alkiyama to a yanzu gabaki ɗaya mun karkata zuwa ga rayuwa kaza da kaza da kaza wani kuma abin rayuwar wato ba alkhairi ne gami ba game shi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da muke ganin cewa amurkawa ɗin can da china da wane ne suna ta abin nan wai ana ta cewa lokacin da ana corona wai cewa da abin da ba an ce cutar daga china ta fara zuwa ba ana cewa mutane su ta istighfari don a samu cewa corona ta tafi ko abin da ya kama da haka wani buɗar bakinsa to su chinawan istighfari suka yi wato corona ta tafi ka ji wauta da jahilci su aka ce maka yanzu a china babu musulmi wani ma masallaci da na gani kwanan nan a china ɗin ina ga a zagiyar nan da ya babu shi wani katotan masallacin juma'a ban sani ba ko waɗansu sun gan shi a social media kwanan nan an ɗora shi
ai babu yanda babu musulmi. Manzon Allah bai ce Allah ya tattara mun ƙasa, na ga mafitar rana, na ga mafadar wato rana, idi manzon Allah yace kuma wannan addinin nawa ko wannan wato kiran nawa sai ya kai zuwa ga inda aka tattara. Shi yasa addinin manzon Allah ko ne ce musulunci sai da yaje ƙarshen duniya ta gaba, ba shine China ba, sannan kuma sai da yaje ta yamma. Amma saboda kudi da arewa nan Allah madaukakin sarki bai nuna wa manzon Allah ba, kuma manzon Allah bai ce addinin zai je iya kudi da arewa ba. Shi yasa malume suke cewa ta bangaren arewa addinin musulunci bai yi nisa haka matami wato ta kudin sa ba, kenan har China manzon Allah ya ji. Kuma da ake cewa mutane su dinga yin istighfari, saboda istighfari yana daga cikin abin da yake rage wa wato kaddara ƙarfi, kamar yanda ita ma addu'a take rage wa kaddara mi ƙarfi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa. Da idan cutar corona ko cutar za ta tasirinci a mutane, ce ta kakkashe mutane ko ta illata su, idan mutane suka fara istighfari da komawa zuwa ga Allah, sai Allah madaukakin sarki ya sassauta musu wato al'amar. Shine fa qultu sagajiru rabbakum inna kana gabbara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdirkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qahr. Allah bai ce malakum la tar mi ke gare ku ba kwa samu nutsuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki. A wajen wa za a samu nutsuwa? Wato shine a wajen wa? Shine a wajen Allah madaukakin sarki. Da haka kuskure ne ka ji mutum an ce wai kaza ya dinga hararowa tunaninsa ko abin da ya kama da haka. Kuma rashin wayewa ne a sanin cewa wane ne Allah madaukakin sarki. Shi Allah madaukakin sarki yana jarraban bayi ne wato gurgurdan abin da bayin nan suke aikatawa na laifuka. Wani kuma Allah yana jarrabansa ne ba dan komi ba dan ya kankare masa wato zulmansa. Wani kuma Allah yana jarrabansa ne ba dan komi ba dan ya daga wato darajarsa. Kaman annabawan Allah yawancin su ma'asumai ne, ko ka ce ma ma'asumai ne, ba su aikata sabo. Amma tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har manzon Allah babu annabin da Allah bai jarrabe shi. Amma me yasa Allah ya jarrabe su? Dan Allah madaukakin sarki ya daga wato darajarsu. Har gobe, har jibi, har duniya ta tashi, za a dinga ambatan su, kuma a dinga ambatan su da kyakkyawan mi yabo. Mun fahimta ballantana mun cika cikin mu wato da saban Allah madaukakin sarki ko abin da ya kama da haka. Kuma idan ka ga mutum al'amuransa suna gudana cewa komi yana samu abin nan 100%, babu wani ibtila'i a cikin rayuwarsa, ɗan zazzaɓin nan babu, ɗan ciwon kayin nan babu, asara-asaran nan babu, duk abin da yake nema gashi nan an riga an shimfiɗa masa, to wannan Allah madaukakin sarki yana masa istidraji ne, kiwon ragwallayya. Jira yake ya mutu, Allah madaukakin sarki ya sa shi a wuta. Allah madaukakin sarki ya ce falan ma nasu ma zukirubi fatana alaihim abwaba kulli shay'in hatta farihu bima utu akaznahum baktatan fa izahum mublisuna. A lokacin da suka kyale abin da ake musu wa'azi da shi, akai ta wa'azi a bar kaza, a bar kaza, a bar wane ne, a bar kaza, mutane suka kisi bari. Allah madaukakin sarki yace to fatana alaihim abwaba kulli shay'in, sai mu bude musu taskokin kowane abu, sai ta samu arziki, komi ya zo musu cikin kwanciyar hankali. Allah ya ce hatta farihu bima utu, har sai sun yi farin ciki cikin abin da aka ba su. Allah ya ce akaznahum baktatan, sai Allah ya ce sai mu kama su wato kamu daya, fa izahum mublisuna, sai su wayi gari, sai su zama wato fallashe su, idi Allah madaukakin sarki. Ashe wai ba birgewa bane ba, ko kaga wai ba abun gwaninta bane ba, kuma ba abun a faɗa bane ba, dan waɗansu a can uwa duniya suna aikata sabo, su kuma suna samun abin da suke so ba. Allah madaukakin sarki wato yana musu wato talala ne ko abin da ya kama da haka. Sannan ko kaji wani yana cewa a babu misali cewa ai shugabanni su ne za su gyara al'umma. Yanzu idan aka samu shugaba guda ɗaya, idan ya tsawa, duk al'umma za su shiga wato fetayensu. A lokacin corona ma ai da suka ce mu shiga gida, mun riga mun shiga. A irin shugabannin nan namu ne na yanzu za su saka wa mutane doka, su ma fa masu laifi ne. Ka taɓa ganin mai laifi ya hana laifi? A tsakani da Allah, mai laifi yana hana laifi? Yanzu abin nan arawo ne fa, shi kuma ta yaya zai yi maganin arawo? A babu misali, ka gani? Yanzu misali a mazannin a ce ga can wani shugaba, an kawo masa kuɗi ya raba wa talakawansa, an ba shi bai zo ba sai ya riga ya ɓoye. Sai kuma a matsayinsa na shugaban kuma sai ga shi wata shugabar wani ma'aikata, shi ma yayi wata almundahana, to kana ga shi zai iya hukunta shi? ai mai buno a gindi baya zuwa kwalalar mi baya zuwa kwalalar goba ko kuma irin waɗannan shugabannin namu ne yanzu za su hana wato tsaki ko za su hana wato zinace da luwaɗi ko abin da ya kama da haka wanda yawancin su suna da bokayen su waɗanda suke musulmi wato suke musu wato aiki waɗanda suke musu wannan tsatsibar wani gardi ya taba bani labari yake cewa wani gardi ɗan uwansa yana faɗa masa ya je umara wato saudiya da ya je umara ɗin da ya je yana zaune abin nan sai ya shiga wato harami shigarsa harami ke da wuya sai ya ga wani tsoho a zaune sai ya fahimci irin ƴan uwansu ne gardawa irin wannan aran momin nan irin amma dai ya manyanta irin da furfura da wane ne sai wannan gardin sai ya je sai ya faɗi a gabansa sai ya je gaisuwa ya ce Allah gafarta mala shin akwai ɗan wani ɗan aiki ne mu ma da za a ba mu yi sai ya ce ai abin nan aran ma ba za a rasa ba za a ba ku amma fa aikin fa da ɗan abin nan fa sai ya ce ba komi Allah gafarta mala za a sai aka ce masa aka faɗa masa aikin ga abin da za a yi ga abin da za a yi amma da shari'in cewa ya shiga nan anguwar Hausawa ko anguwar takarumu da suke cikin Saudiya ya je ya nemo wata daga cikin wato takari kowace ce ma dai ya nemo su je su daidaita kawai ya samu wani otal da yake fesin ɗin Ka'aba su shiga su yi zina in sun yi zinar yana fitowa ya shigo harami ya zo ya fara wannan aiki da janabas kuma shi wanda yake min daɗin shigar din yace aikin da aka je aiki ne a wani daga cikin manya-manyan ƙasa to me wannan ne zai hana wannan tsatsuba dan Allah zai hana kenan sai an jira ana cewa shugaba ya yi umarni cewa mutum ya tsaye na tsafi da ya daina ko mutanen da ba su samu da sallah ba ne ba kaga diyari abin na Kabiru Gombe ya azhar ba ai ba la'asar ba ai ba wane ne duk an rubuta shi zai zo ya dinga cewa a dinga yin sallah tsakani da Allah dan haka da ni da kai din duk za mu taru mu gyara in mun je gaban Allah ba Allah ba zai tambaye ka shugabanka ba kai zai tambaye ka sallar da ya dora maka da azumin da ya dora maka da sadar da zumunci Allahumma illa shi kuma za a tambaye shi ne irin adalci shin ya maka adalci ko bai maka ba a babu misali cewa a shugabancin da Allah madaukakin sarki wato Allah ya bashi shi yasa manzon Allah wata rana yake faɗa wa sahabbai yace satarauna ba'adi isratan cewa asara wa umuran tankirunaha yace da sanni za ku ga bayana wato asara wato baba kere idi manzon Allah yace za ku ga babake ra'a wajen shugabanni wa umuran tankirunaha da waɗansu al'amura waɗanda kuke kyama abinda ba ku so za ku gani a wajen shugabanni sai sahabbai suka tambayi manzon Allah to ausina a wata ruwayar kamana wasiya sai a wata ruwayar suka ce ma za ta amurna mi kake umartan mu da shi ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce addu haqqahum was'alullaha haqqahum ku ba su haƙƙinsu ko kuma ku roƙi Allah wato mi haƙƙin haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan irin al'amuran Allah madaukakin sarki ya sanar da manzansa wato sanin wato mi wato ya sanar da shi cewa a cikin al'umman nan za a samu azzaliman wa wato za a samu azzaliman shugabanni ko abin da ya kama da haka ga sunan kuma sun fara bayyana waɗanda alamunsu daga cikin alamomin tashin alkiyama ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sunfani min ahadin nari lam arahuma kaddun wa lam arahuma ba'du waɗansu nau'i guda biyu ɗan wuta ne idan manzon Allah ya ce ban gansu ba kuma ban ji wato ɗuriyarsu ba malamai suka ce alamar bayyanansu yana daga cikin asharaɗus sa'a as-sugura alamomin tashin alkiyama waɗanda suke wato ƙanana mutum na farko manzon Allah ya ce rijalun ma'ahum siyad waɗansu mutane ne tare da su akwai tsumangu ka aznamil baqari kai ka ce wato bindayen saniya ne idan manzon Allah ya diribuna nasa zulman suna dukan mutane da zalunci malamai suka ce su ne azzaliman shugabanni nau'i na biyu manzon Allah ya ce wani sa'un kasiyatun ariyatun da waɗansu mata waɗanda a jikinsu akwai tufafi amma kuma tsurara suke tafiya saboda tufafin bai biya ni bukata ba shine kasiyatun ariyatun manzon Allah ya ce ma'ilatun mumilatun sun bata kuma so suke wato su batar sai ya ce ru'usuhunna ka asnimatil buksi kayan su kai ka ce to zarra gumi ne sai ya ce izara aitumuhunna idan kuka ga irin waɗannan matan il'anuhunna ku dinga tsine musu fa innakunna mal'unat domin cewa sun tsinannu ne idan manzon Allah a wata ruwayar yace la yadkhulun aljannata ba za su shiga aljanna ba wala yajidina rihaha ba za su ji kanshin aljanna ba sai yace fa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza domin kanshin aljanna ana iya samun sa ne daga tafiyar wato kaza da kaza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa da haka to ashe yana daga cikin daman duk wani abubuwan wato zai riga zai faru a babin misali da haka da ni da kai shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mun gyara al'amuran mu sai Allah madaukakin sarki wato ya kawo mana mafita kada mu dinga fadan zuntuntukan da baje mimi zuntuntukan da basu mi ba wato busu kamata ba a babin misali yanzu babu wani shugaba yanzu idan kaga ana biki ana DJ ana wane ne sai ka samu na yar gidan wani gari ne ba haka bane ba akan to yanzu me wannan shine zai hana cewa yanzu idan za a zo biki kada a kada asharalle zai yi kada ba zai yi ai kada kamata yi ballanta na yar shugaba ko yar mai shi kuma alƙawari ne na Allah duk sa'idin da yazo halakar da al'umma ba talakawan gari ba talakawan cikin al'ummar ba yake ba wa umarni ba shugabanni da masu kuɗi su kuma tsabar girman kai da jiji da kai da cewa su nuna isa sai su yi wa Allah madaukakin sarki bore sai Allah madaukakin sarki ya halakar da al'umma wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mudratiha Allah yace idan muka yi nufin halakar da wata alƙarya sai mu umarci shugabannin su da masu kuɗin su wajen da'a ga Allah da tsaye da dokoki da wane ne shine amarna mudratiha Allah yace fa fasaqu fiha sai su dinga yin fasikanci a cikin wannan abin ka dauka kowane irin fasikanci in ka dauki qur'ani in yace maka al-fusuq ko fasikanci kai mu dauke shi ma al-khuruj min da'atillah kawai cewa za su fita daga yi Allah madaukakin sarki da'a to suna wannan abin nan fasikancin Allah madaukakin sarki yace to fa haqqa alaiha al-qawl alƙawarin da muka yi na halakar da ita Allah ya ce sai ya tabbata fa damarna hata da mira sai mu halak dirkake ta wato dirkakewa ije Allah madaukakin sarki to mu kuma muna cin albarkacin addu'ar manzon Allah ne da manzon Allah ya yi addu'o'i guda uku Allah madaukakin sarki ya ansa masa guda wasu guda biyu bai ansa masa ɗaya ba daga cikin manzon Allah ya yi roƙi Allah kada Allah ya halakar da wannan al'umman nasa bi sanatil amma da irin wato kamu guda ɗaya irin kamun da aka yi mutanen annabi Lutu ko mutanen annabi Shu'aibu ko mutanen annabi Hud ko mutanen annabi Salihu Allah madaukakin sarki ya ce ya ansa masa amma yanda Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi Lutu da mu ma babu abin kuma idan masifa ta zo ta babu ruwanta da na kirki babu ruwanta da na banza shine wattaqu fitna la tasibanna allazina zalamu minkum kasa idan ta zo ga baki ɗaya gamewa take Allahumma illa kowa Allah ya tashe shi a ranar tashin alkiyama a gurgurdan mi niyas shine abin da Allah madaukakin sarki zai tashi wato bayin sa yanzu ka duba irin abin da ake yake faruwa a ƙasar kullum muna faɗa yanda ake tin hidimomin ka ce neman maza da wane ne abin nan kuma wannan ra'ayin da ake taina auren jin waɗansu suna ganin kamar cewa abu ne wanda ya riga ya kullu ko ana yi ko za a yi shi a babin misali to yanzu ma ba a yi shi ba ma yaya ballanta nami an yi shi na taɓa zuwa wata makaranta a cikin makarantun garin nan MSSN a gagayace ina zuwa abin nan bayan na ƙara MSS din na yi wa'azin na fito na yi karatu sai amiran sai suka fito suka biyo bayana waɗanda suka biyo din suka ce dan Allah a dinga sa su a cikin addu'a suna cikin wani irin hali na menene yace yanzu a dawo wasu a test term din nan a farko-farkon term din nan an kori yara sun kai 30 da wani abu a makaranta saboda an kama su da hidimar wato abin nan bin maza to akwai malaman da a ciki suke da alaka da yara su kuma sun kafa kafin tsuka a waɗannan amirai na MSS ne sai sun ga bayan su Allah sai dai an fahimci abin da nake ni a makaranta fa mutun ya kawo ɗan sa ka koya masa tarbiyya kuma kai ne zaka bata masa tarbiyyar akwai cin amanar da ya wuce wannan babu cin amanar da ya wuce haka kuma alanin ka bibiya yanzu principal din makarantar ya san ɗaiɗai kun malaman da suke wannan aiki amma jin tsoro yake rubuta musu kwayari karshi ma a turo masa doguwar wasiƙa a ce an ɗauke shi an maida shi wani ƙauye ba haka bane ba wannan maganar ita ce shi ma wannan ita ce kuma har yanzu a daidai kun makarantun mu akwai waɗannan problem din hatta a dai su kulma akwai kuma an sani irin waɗannan malaman me ya kamata a yi a hukumance duk a ebe su a mai da su office a hada a hana su wato alaka dawa da dalibai kai a mai da su office shikenan amma gwamnati ta ki tai to kage kun sifa ce katotuwa muke ci to waɗannan shugabannin namu su ne zasu zo su ce kar ai kaza alhali bokayen su masu musu aiki su ma akan irin wannan duk bokan da ka ganshi yana aiki to wallahi aljanin sa sai ya dora shi akan abin da yake shirka ne ko ya dora shi akan abin da yake wato kaba'ir ne daga cikin kaba'ir zuru ko kage yana yin yanka a aljani ko kage yana masa sujuda duk wannan shirka ne ko kage yana rantsa da aljani ko kuma ya dora shi a cikin kaba'ir zunub din mamanya wanda zai je ya dinga yin luwadi da dansa ko ya dinga yin zina da ban sunansa da yarsa ko kuma da gyati masa ko abin da yake kama da haka wannan shine abin da Wahid Bal ya faɗa a cikin littafin sa Sarimul Barta kuma bayan haka yazo yana masa aiki kuma ya dinga sashi yana yin sallah wani sa'ilin da janaba ko babu zama wato babu janaba wannan yana daga cikin abin nan kenan abin da yake sannan idan zai masa aiki zai kira shi to sai ya sa yayi abin da yake wato kafirci akwai hanyoyin da suke kiran aljanin ya zo yi musu wato aiki kamar yanda Wahid Bal yake faɗa turuqi na farko akwai tariqul zabai shine hanya ta yin yanka za a zo a yanka dabba da sunan aljanin za a yanka sai a samu wani kango sai a jefar da dabba kawai shi daman shi aljanin a zubar da jinin nan saboda shi buƙatar sa ta biya kawai sai ya zo ya dinga karanta wasu dalasi waɗansu gwalatu irin nasu irin na bokaye sai aljanin ya zo sai ya faɗa masa buƙatunsa sai ya je ya aikata masa akwai ayyukan yadda kuma Wahid Bal ya faɗa ta at-tanajjus hanya wata iri ne ta at-tanajjus shine rubuta ayoyin alqur'ani ake da jinin al'ada ko da ruwan mani ana hada rubutawa sai kuma sai gwalatin nan yayi wannan irin waɗannan shi ba Hausa ba shi ba Larabci ba shi ba menene ba shi kansa bai san abin da yake faɗa ba sai ya kira shi sai zai faɗa musu abin nan sai a ji akwai hanyar da suke yin ta kuma al-aqsam shi kuma daki yake shiga mai duhu a babun misali idan so ake ai suhirul muhabba sihiri na soyayya to sai ya kunna turaren wuta mai kanshi sai dinga rantsewa da wannan aljani na rantse da aljani wane na rantse da wane ne na rantse da wane ne in ya hada sai ya gwalatinsa sai ya zo idan kuma so ake asiru tafriq shine sirrin da ake na raba masoya wanda Bahaushe yake ce masa farraqu ko to idan shi za a yi kuma sai ya kunna turaren wuta wanda yake mai wari sai ya karanta wannan talasum din sai aljinin nasu wato sai ya zo sai ya faɗa masa akwai hanyar da suke kiranta kuma as-salat aminana as-sufla yaya ake yin ita kuma ta alqur'ani ake samu ai pieces din musamman irin wannan bugun zariyar namu wanda shi pieces ne ba to sai ya samu sai ya daura su a tafin kafas da zare sai ya tattaka sai ya shiga ban daki idan ya shiga ban daki ya tattaka to anan ne zai kira wannan dalasun din nasu ya kira aljanin nasa yayi wane ne yayi wane ne sai aljanin sai ya zo ya masa aiki to in aljanin ya zo zai masa wannan aiki to shi ma wanda ya je wurin sa sai aljanin ya bashi kwatankwacin irin wannan aikin shi ma ya je shi yasa yawanci zaka same su waɗannan masu abin nan zaka same su mafi yawancin su ko ƴan luwadi ko kuma mazunata saboda aikin aljani in ba haka ba aljanin ba zai masa mi ba kuma ko ba dade ko ba jima sai aljanin ya gudu ya bashi sai dai in shi din mutuwa yayi a babun misali ko kuma ka same shi ban sunansa aljanin yana wahalar da shi duk da aka ga irin kokarin da yake aljanin sa yana wahalar da shi ko kaga yana wahalar da shi ko wani daga cikin iyalansa ko kaga daga matarsa ta dauki ciki cewa cikin yana ta mi zubewa duk aljanin ne ya kiya bari matarsa ta dauki mi ciki amma tsabar son duniya amma mutanen mu ba za su abin to masu irin waɗannan dabi'un yanzu idan aka ce ba za su yi ba a babun misali kuma a waɗancan suke yi wa aiki a babin misali to gobe wajen wa zai je masa aiki ko ba mu fahimci zancen ba su ne za su je su musu aiki yanzu ko wanda ta abun nan ne zaka ga yana da malamin sa amma ba mai koya masa alwala ba ba mai koya masa sallah ba babu babu ba in an ce maka wane malamin wane ne to sai ka samu cewa wadansu dan dabaru dabaru yake masa wanda an barwa Umar Allah yau aka samu mutumin da yake mai sihiri ne wadansu daga cikin malamai suka ce ko ya tuba ana kulle masa kai saboda fitina ne a cikin al'umma in ya so tubarsa ta masa amfani a ina kaman wanda ya zagi annabi ne ko ya tuba kashe shi ake man sabba nabiyyan faqatuluhu walau taba haka manzon Allah ya faɗa tubarsa ta masa amfani a ina to haka shi ma mai sihiri saboda manzon Allah ya ce haddu sahir darwis fi sayfi haddin mutumin da yake mai sihiri shine a sare masa kai wato da takwabi idan manzon Allah sallallahu kuma da nan sun al-ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake mai sihiri arne ne wanda yaje wajen mai sihiri ma shi ma mine ne arne
to kada shi ne arne
ne kace wajen shi ma arne ne arne ko da yana sa to ina sallar sa take zuwa dan mutar aljani kuma mushriki ba inda take zuwa sallar sa ba inda take sallar sa arne ne Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kawo mana mafita a cikin rayuwar mu ya kawo mana saukin rayuwa rayuwar kan sai dai hamdala yanzu nan zan fito wani kani na yake ce mun ina mata masu sai da shinkafa nan wanda ake zuwa ake musu cincurundo yake ce mun yau wai a wajen su ma wani danyen shinkafa 4000 ne har akwai ta 4100 Allah madaukakin sarki ya yafe mana zulubin mu ya kawo mana saukin rayuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid Allah mun yi tawassuli da abinda muka aikata na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba sharri ba ne abinda ba alkhairi bane ba Allah ka canja mana abinda yake shine wato mafi alkhairi ya Allah ya ubangiji Allah duk wani mai bukata a wajenka ya Allah ya ubangiji in alkhairi ne Allah ka wuce masa gaba a cikin ta Allah in ba alkhairi bane ba Allah ka canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi ya Allah ya ubangiji Allah ka yafe mana zanuban mu wanda muka aikata a kan sani da wanda muka aikata a rashin sani ka sa aljanna ta zama wato magoma gare mu ya Allah ya ubangiji Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu ka gafarta mana zanuban mu gabaki daya ka hada mu da mu da su wato a gidan aljanna ya Allah ya ubangiji Allah ka sa furucin mu na karshe a rayuwar mu ya zama ita ce wato kalmar shahada ya Allah ya ubangiji Allah duk wani fargaba da tashin hankali da ikai na farfajiyar filin tashin alkiyama ya Allah ya ubangiji Allah ka raba mu da shi ya Allah ya ubangiji Allah ka mana inuwa ranar da babu wato inuwa sai taka Allah ka sanya tausayin mu a cikin zukatan shugabannin mu ya Allah ya ubangiji Allah ka azurta mu da shugabanni waɗanda suke na ƙware ya Allah ya ubangiji Allah idan waɗannan shugabannin namu Allah in masu gyaruwa ne Allah ka gyara su Allah in ba masu gyaruwa bane ba Allah ka canja mana da waɗanda suka fi su alkhairi ya Allah ya ubangiji Allah gare ka muke kewa kukan mu gare ka muke kewa bukatun mu Allah ka wuce mana gaba ya Allah ya ubangiji ba dan halin mu ba ya Allah ya ubangiji Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.